A binciken da na gudanar na fahimci cewar Usman Shu'aibu Das shine coordinator forum for all patriotic members of APC na ƙasa, kuma shine ya shirya ba da horon matasan, inda ya umarci matasan su biya kuɗaɗe a banki domin su samu horon da zai ba su dama a ɗauke su aiki irin na masu damara. Francis Ibrahim Madaki Sale shine kwamishinan matasa da wasanni na jihar Bauchi, ya yi bayanin matsayin gwamnati kan batun.
Wannan mutane dai sun zo mana da siffan cewa APC Patriotic Forum, a dalilin wannan ne ma har ma suka samu audience daga wurinmu. To daga baya suka zo da wannan takarda, sai na fahimci cewa ai wannan magana ma da suke takardar su kawo cewa su Patriotic Forum ne, ita APC National Secretary na APC suka ce ba su da alaka da wannan mutane. Haka shi chairman na party ya faɗa min, na ce to suke ba su da alaka da su, mu da ma dan party nake, don haka gaskiyar magana muna buƙatar wurinmu ya kamata su tafi.
Yanzu ki wani hali ake ciki a ganin da cewar yaran nan sun yi korafin cewa ya karɓi kuɗin su.
To su abin da yara suke ta nema yanzu, kuma abin da suke so a yi musu shine a bi musu kadin wannan harkoki a mai kuɗaɗen su da suka bi.
Daga bisani na ji ta bakin matasan kan wannan batu.
Sunana Kabiru Suleiman Mursun daga Tafa a Kwalewa da Kwarkwar Mena. Ni ne shugaba president na Disparity Control Agency wanda muke trena a Gambulet. Da babban babu ne ke tafiya da mu shine na farko muna an zo an ɗauke mu aiki na kan da yabe mu aiki na federal government daga office ɗin shugaban ƙasa direct. Mun zo minista a Standing Bank IBTC domin a samu man da aikin yi na matasa. Akalla mu state 19 ne muke aiwatar, muke tsaye a wajen. Akalla wanda muke zaune muka rijista a wajen mu 1,300 ne.
Sunana Bashir Ibrahim Idris daga Plateau State nake. To muna zaune wajen misalin karfe 9 mu fon suka zo, ƴan sanda suka ce sun ba mu awa guda. DPO na dutsen tanshi yace ya ba mu awa guda mu bar wurin.
Kaman ne da me wasu irin ayyuka ne za ku yi?
Yawwa, a takaice yadda aka faɗa mana cewa replacement ne na police da kuma immigration, bridging service, custom da soldier da kuma civil defense kenan.
Suna Elizabeth Gana daga Taraba State.
To
hoje muna zaman muka ji labarin aikin nan, muka ɗebo ciki muka ce tunda wannan party ce wanda take ɗauke da wannan kasan yanzu za su share mana hawaye. Amma a ƙarshe an zo an wulakanta mu, an tozarta mu. Yanzu ƴan uwanmu da dama suna zuba cikin garin Bauchi, ba abinci, ba wurin kwana. So ku kanmu yanzu a taimaka mana. Abin da ya sa muna kawo kukan mu ga shugaban ƙasa, in zai iya taimaka mana ya nemo mana wata hanya da zai buɗe mana hanya. Mu dai mun riga mun san an cuce mu.
Sunana Muhammad Nazib Abubakar daga Jigawa. Ba mu abin da muke so mu gani shine lalle in gwamnati ta ce bata san wannan ba, hakan yana gwada da iya kamfin din wayansu bata gari sama da 1,000 a ce gwamnati bata sani ba. Wannan magana ne da in gwamnati ta faɗa lalle abin addu'a.
Amma kai me ya baka ƙarfin gwiwa cewar wannan abu da gaske ne?
Alama na APC sa'annan ƙarshe a membership card da suke bamu akwai signing na Grand Patron Muhammadu Buhari GCFR. Sa'annan hasali mun ga a banki yake, kusan duk abin da aka ce a banki abu ne na national.
Har ila yau na tuntuɓi Usman Shu'aibu Das, coordinator da ya shirya horar da matasan tayar tarho, ga abin da ya ce.
Ai ka san shi government house gaba shirya su wani abu na cigaba ne, ba su so gaba daya. Suna cikin zaman su sun tarwaza su sun so su zai su zauna kuma isolated.
To ka to ofishin APC a nan Bauchi domin saboda
ai bakin su dai dukkan su dikantis ne, dukkan su ba ƴan party ba ƴan APC bane, they are not patriotic members, kuma suna gaba da mu, dikantis ne dukkan na PDP.
Abdulwahab Muhammad Mura, Amurka daga Bauchi a Najeriya.